to see Lani. Taro mi kesu, aboki na chasu, taro kai ma chasu, mi wanka hara susu.
Taro mi kesu, kawali da matasu, watan wajen ka matasu, mi wanka hara susu.
Eh, luwai luwai yau soyayya muka kunsa ba, barin gani yan mata bayan ka wasa. Muka da junan mu a samai dai nake ta. Soyayya mun kai dagawa
wai na wai yau soyayya muka kunsa barin gani ɗan mata mu dinga wasa
ni muka ne junan mu a samai dai nake ta wai na wai soyayya mun kai dagawa
wai na wai yau soyayya muka kunsa barin gani ɗan mata mu dinga wasa muka ne junan mu a samai dai nake ta.
Samu ganaye mata maza yau babu yake su ke nake su mahi na san hayi ba ta ta su binki na dusu binki na ya hawaye ke ce kike sarrafa rai yanda kike su
nayi kulliya ga duba ni kai nake mayanga ni ko ba ni kallon kowa kai na hanga san kai ya di mauta ni ta muzo ni nan
mata kwe zancen su babu tsaya
luwai luwai yau soyayya muka kunsa barin gani ɗan mata mu dinga wasa
ni muka ne junan mu a samai dai nake ta luwai luwai soyayya muka dagawa
ni a doka kalli
sanki ne yake yaye min dukkan tunani
jagirar da kwalli
kayan adam mata ne kina tunani
so kwalli kwalli
mi ko rashe kuna ko mai san ki tayani ta kuna duba kalla irin na kauna daga inda na zaga yau ana kira na amma ni tunani na mi so da kauna
yan mata soyayya yau muke daga taro muke so kawali da matasu luwai luwai yau soyayya muka kunsa barin gani ɗan mata mu dinga wasa
ni muka ne junan mu a samai dai nake ta luwai luwai soyayya muka dagawa
so bayi gushewa inda so da soyayya ba zan canza ba so mi soyewa kaga san kai ma mai rai duba duba kai zan gode wa ga hanyar soyayya ba sai daga dama
Yesu ya zafafa min rai zo kifita ni kwa yau cikin harka ta ba na wauce kin zamo sirrin ruhi na kar da ki manta
a so ni la ni na ni kar magaza luwai luwai yau soyayya muka kunsa barin gani ɗan mata mu dinga wasa
ni muka ne junan mu a samai dai nake ta luwai luwai soyayya muka dagawa
balla masoyi
kariya nake nema mana kumbuwai
mun zama ƴan yayi
zamanin mu ne wannan ke ta ba mai
ya shiga da ban maka yi
gaisuwa masoyan ma a yau ga ƴan yayi mu ne ban mai soyayya ba ma san ke ta kauna cikin gurbi muka sassaye ta dangantakar soyayya mun kulla ta
ga ƴan mata yau tarkomin ya ɗanawa
soyayya mai rike karta silani
Oh,